21 ga watan Zulhijji hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam 1441 muna kuma 11 ga watan 8 shekara ta 2020 ita ce ranar da Allah ya kaddara mana zamu dawo karatun wannan littafi mai albarka Al-Adabul Mufrad na Imam Al-Bukhari bayan tsayawa ta ba shiri da muka yi tun kafin azumi kenan ko a dalilin shigowar wannan cuta da ake fama da ita tsakanin Allah madaukakin sarki ya fidda mu lafiya Allah ya sa barnar da ta yi da asararrukan da aka yi da wanda suka rasa abubuwan da suka rasa da wanda suka rasa rayukansu da wanda suka yi jinya kowa Allah mai da mashi da abin da yafi abin da ya rasa alkhairi wanda basu samu jarraba ba muna fata Ubangiji Allah ya kara kare mu Allah ya kara ba mu kariya dukkan al'ummar musulmi abin da zai tada hankali ko ya zama to fitina ko ya zama to barazana ga rayuka da addini Ubangiji Allah ya kara ba mu kariya Allah ba mu tsari a kansu wanda kuma aka jarrabe su Allah ya sa ta zama to musu kafara kafin tafiya ko kafin dakatawar mun tsaya ne a babi na 253 babin da yake magana cewa a kyautata wa juna almawasa shine ka ɗebe wa dan uwanka damuwa ko ka shigo da shi cikin abin da Allah ya hore maka a lokacin da ake cikin halin yunwa a lokacin da ake cikin yunwar da ta kai tsanani famine in ji bature ko almaja'a ta wuce yunwa ta yau da kullun kamar dai irin abin da aka shiga lokacin corona mutane da yawa sun rasa sana'a sun rasa abinci an shigo wasu sun rasa abincin da suka noma ma ta hanyar ambaliyar ruwa ko ta takurawa masu tafiya kasuwa da an takure to a irin wannan halin shine babin da muka karanta kuma aka shiga cikin wannan hali din har muka shigo lokacin sallar layya har yanzu muna bayan sallar layya hadisi da karhe shine wanda ya magana da aka samu irin wannan kuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace to duk wanda ya yanka naman layya kada naman ya wuce kwana uku a gurin shi haka duk wanda ya yanka in yace yace ko hira sai da zai dole a nemi wa yake bukatar nama a bashi da shekara ta juyo sahabbai suka yanka nama sai suka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to bana ma irin bare ne sai ya ce a wancan lokacin ana fama da yunwa ana fama da kanakai shi yasa nayi dokar kada nama ya wuce kwana uku amma yanzu babu laifi ku ci ku sadakar ku yi kyauta kuma ku aje wanda za ku aje ta hanyar da kuke aje shi to kamar irin wannan shekarar da Allah ya sa dab da karatun ne muka yi to da ya kamata mutane su yawaita sadaka su yawaita kyauta cikin abin da suka bada in san samu ne abin da aka aje din kar ya wuce wani lokaci mai tsawo mutane an sha fama ana shan fama Ubangiji Allah ka ba mu mafita da gangare ka babin da zamu tashi karatu akan shi shine babi na 254 babu tajaru babin da yake magana akan gogewa me matsayin gogewa a rayuwa aiki na yau da gobe experience ko to me matsayin gogewa a cikin addinin musulunci hadisin da aka samu kusan hadisi ne guda uku akan babin kuma dukkanin su mauquf ne basu danganta zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kusan dukkanin maganganun sahabbai ne na farko ita ce mafi inganci wanda aka same ta daga Muawiya dan Abi Sufyan radiyallahu anhu shine dai hadisin yake cewa haddathana Furwa ibn Abil Maghara qala haddathana Ali ibn Mishar an Hisham ibn Urwa an abihi qala daga baban shi Hisham ibn Urwa wato Urwatu ibn Zubair yake cewa kuntu jalisan inda Muawiya fa haddatha nafsuhu ina zaune wajen Muawiya dan Abi Sufyan radiyallahu anhu fa haddatha nafsuhu sai ya zantar da kanshi shi Muawiya ya zantar da kanshi da kanshi abinda Bahaushe yake cewa zancen zuci kenan ko ana zaune a majalisa ana tattauna kawai sai ya wuce zancen zuci kawai ga dauke wuta na tunani wani lokacin idan zancen zuci yayi yawa zaka ji har ya fito fili kana surutu in Allah yake har asala lokacin sai ka ji kokarin fitowa yake fa haddasa nafsuhu thumma tabaha daga baya sai ya ankara cewa zancen zuci yake kuma a cikin mutane yake faqala sai ya ce la hilma illa tajrubatan ko tajribatan yace ba abin da ake kira gogewa ko kamewa ko nuna isa ko kaifin hankali illa tajruba face yau da gobe ayi a fadi ayi ayi daidai a tantsira a tsaya yau da gobe gogewa ita ce take cewa a cewa mutum alhalim halim shine mutumin da hankalinsa ya kai tunaninsa ya kai ra'ayinsa ya kai kuma in ya fadi magana zaka ji cewa kamar wahayi ne aka yi ta wannan shine ake kiransa alhalim kuma yana daga cikin sunayen Allah madaukakin sarki alhalim wanda in kai mai baya kamu da gaggawa zai iya hakuri ya jure ya baka hanzari wani lokacin har sai ka je ya kafa maka hujja sanan ya kama ka in yana da bukatar azabtarwa ya azabtar da kai to mutum baya kaiwa wannan matsayin sai yau da gobe baya da ra'ayi kin mutum kuma da ya faɗi ra'ayi a ga yayi daidai da ya faɗi magana a ga ta dace in ya dau matsaya a ga ta dace sai an samu gogiya yau da gobe ayi kaza ya faɗa ce kai ai bai dace ba kamar ka gobe a ce kai gaskiya wannan magana ba ta dace ba ai a irin ka kafa karfin wannan abu ya dau wani matsayi a ce aka yi gaggawa da kamata ai kaza kai ka wani abin kai a ce to ai da kai shawara da ba haka za ka yi ba to waɗannan abubuwan in kana tara su yau da gobe yau da gobe yau da gobe su ne abin da ake kira tajruba yau din in ka hada su gaba ɗaya shine experience misali a rayuwa in ka dauki sabon ma'aikaci ka hada shi da tilin fayil in ka ce ya tattara ya yi aiki ya tura su gaba za ka ga kwama cala ko aka yi a ce wannan ai ba haka ake ba wannan ai kayi barna wannan ai an saki to duka wannan abin da za ake gaya masa yana hadawa yana gyarawa yana sawa kwakwalwa wata rana idan ya kawo guda 100 ba wanda za a yi gyara sai dai a sa hannu a ƙara yin gaba da su shine abin da ake kira tajruba in manomi ne idan ya fara noma kaga a sassabe a killefi a noman shanu a killefi a shuka a killefi ɗan noma su mai biri-biri ko a zuba taki a mai barna komai yayi asara har ana wawanka nawa ana kaza yau da gobe yana yi wata rana ya rasa ta inda za a layince mishi idan Allah ya ce masa ba sai dai yayi dariya shine abin da ake kira tajriba yau da gobe shine abin da ake kira kuma experience to shi yasa masu wayo masu kamfanoni suka daina tambayar meye karatun da kake da akwai ba ruwansu da karatun mecece gogewarka a rayuwa wani irin faɗika ta shi kai suke da bukata amma kai digiri na farko kai digiri na biyu kai digiri na uku barantana ɗan sakandare ba ruwansu da kai me ka goge me za ka iya shine abin da ake da bukata a rayuwa in aka samu gogewa sai a zauna lafiya in ka da ɓangaren zamantakewa in ka samu mai auren fari sai ka tada kullum ba maki ana hayaniya ana faɗa ana rikici ana saboda yanzu take koya yanzu yake koya idan aka kwana biyu wata kili ya ƙara aure ko aka dade a cikin albarai da wannan abin aka ai baya bukatar yayi magana wannan abin kawai yayi ido ya isa wannan abin kin fito ta gabas bara in fito ta yamma gobe a hankali ga wata kili aka yi sa abubuwan sun sarrafu suna tafiya daidai gwargwadon abin da ya dace wannan ne ake kira gogewa in yazo ta biyu ga wahalar da ya sha a ta farko ba zai sha a ta biyu ba in yazo ta uku wata kili wahalar da ya sha a ta biyu ba zai sha a ta uku ba in ka samu saurayi zai aure zai rinka taro ya rinka adashe ya rinka kaza ya rinka waye yana so yayi bajinta ya burge saboda mai fari shiga ne cikin al'amari din amma idan ka samu gogegge in aka zo aka daidaita sai ta dubu 15 ko dubu 20 in ta yi kawai ni kenan saboda yana da gogiya ba wani abu da zai ba wani abu da zai tada masa hankali bai bukatar burgiya bai da bukatar kaza bai da bukatar kaza ita ce tajruba to Muawiya dan Abi Sufyan da ya kare wannan tunanin nasa da ya nisa kuma tabaha faqala sai ce la hilma illa tajruba babu gogewa babu cikar hankali face yau da gobe yu'idu ha salasan yana maimaita ta yace la hilma illa tajruba la hilma illa tajruba la hilma illa tajruba har sai ya fada sau uku Imam Al-Albani yace hadisin sahihi ne amma mawqufan iyaka maganar shi Muawiya dan Abi Sufyan radiyallahu anhu حديثي نقلي بيرر ستشندي بيرتي حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا يحيى بن أيوب عن ابن زحر عن ابن هيثم عن ابي سعيد قال لا حليم الا ذو عثره ولا حكيم الا ذو تجربه لا حليم با متين مي كيفن هنكلي مي تناني مي تاكا تصنصن الا ذو عثره با تي متين مي كسكوري ma'ana duk wani mutum da zaka ganshi kaga cewa dattakon ya kai hankalin ya kai isar ta kai shi ma a baya yayi kurakure da yawa waɗannan tarun kurakuren da ya tara yau ya gane in an yi kaza kuskure ne in an yi kaza kuskure ne in an yi kaza yaudara za a yi in an yi kaza za a rubuta in an yi kaza da garaji alƙali zai iya dauri ɗan sanda za su caje kaza ai kaza waɗannan abubuwan in ya tara su su ne ake kira asara to ba wani mutum da zaka ga hankalin sa ya kai nutsuwar ta kai isar ta kai face shi ma yana da kurakuran da ake kirga mai a baya wala hakim ba mutum mai hikima duk zaka an ce kai wani akwai hikimar zanci ai in ya gaya ma magana ko yayi karin magana kamar kaza to zu tajrubati ya gwada wannan bai yi ba ya gwada wannan bai yi ba ya bullo tana an samu matsala ya bullo tana an samu matsala to wannan tajrubar ta yadda gobe ita ce kake mai da mutum hakim ina ga kuma duk zamu iya sallama wa ko dan karamin misali inda zaka samu yan Guinness ko littafin su ko kabi shatons Guinness book of record ko world record ko duk wani wanda yake da wani kambi a duniya an aka yi hira da shi zai ga maka ya kai shekara kaza yana jarraba wani abu guda ɗaya a duniya har ran da ya hirya yana so ya karbi wannan kambin na duniya sannan zai zo ya jarraba shi sai kuma in yi abin sai ya ga ya wuce hankali kada an ce maka wannan abin tsafi ne wani abin ya fi ƙarfin ɗan adam ya shi kuma ba maki shekararsa 20 ko shekara 30 yana maimaita wannan abin sannan ya kai inda ya kai to ba wani mutum da zaka samu mai hikima da zai yi abin da zai burge sai an samu tajruba dan karamin misali yanzu duk inda muke zaune muna takamare da hasken wutar lantarki da take tare da mu ko Anderson yake ko wani ne wanda ya kirkira hasken wutar lantarki yace ya jarraba hanya dai haddari 7 kafin ya gano yadda kwallon tarki zai bada haske ba da wata tajruba din dai yayi kaza bai yi ba ya aji ya sake wani tunanin yayi kaza bai yi ba ya aji sai mutane suka zo suka ce ai kafin ya gano yadda kwai zai bada haske sai da ya kuskure sau 700 sai kuma da aka zo hira da shi sai yake cewa a na gano hanya 700 da ba za ta samar da haske ba ce ta 700 da ita ce za ta samar da haske din kaga su agunsa abin da suka dauka kuskure ne shi kuma agunsa abin da ya dauka wannan experience ne wannan abin da ne yake bani ansa to duk wanda ya irin sa ba zai baki haske ba sai yace to na gano hanyoyi dai har 700 da ba za su samar da haske ba amma na gano hanya daya da za ta bada haske kaga wannan ita juruba ce aka in ka samu wanda ya jirgin sama ba rana ɗaya ba kawai aka zauna aka kera aka buga masa iska aka ce tahiyyatahi ba rana ɗaya ba ce ba inda za ka bibiya ka ce wane ne ya fara kaza ya hau kan tsoro ya faɗo wane ya yi kaza wane ya ƙara kaza wane ya yi kaza wane ya yi menene sai ga abubuwa ne da yawa aka tara kafin jirgi ya kai inda ya kai kuma har gobe ana ƙara abubuwan da za a ƙara mashi kaga mecece tajruba ce inda za a ce maka mota ta farko ya aka kirkira ta a duniya abin sai baka maki sai kaga abin dariya kai keke kadai abin mamaki ne inda zaka samu labarin keke na farko in aka ce maka jirgin kasa katile kawai suna tafiya ana daukan gawayi ana zubawa yana gudu ana zubawa in gawayi ya kare ya tsaya muku a daji in kuna so ku kara wuta ku kara gawayi ta kara zabbaka da karfi a sake tafiya aka za a yi tai amma gana ji an dawo electrical ake in ya fada da gudu ko mota ba za ta kamo shi ba kaga mecece tajruba ce to babu wani abu da za ka gani na hikima a duniya ya burge ta face jarrabawa ce yau da gobe take samar da shi kai din ba za ka zama to mai hikima a kanka ba sai da jarrabawa wanda yake rayuwa ya mutu shi bai zama mai kaifin hankali ba bai zama mai hikima ba shine mai tsoron kuskure mai tsoron ya jarraba in kana son kai ko kana jin tsoron kuskure ba za ka cika mutum ba in kana jin tsoron cewa ba za ka jarraba ba to ba wani abu da za ka yi na hikima babu yadda za a kai miki a gwada har farko a ce maka mai hikima ba zai yi ba sai dai yau da gobe ka nakalci yadda ake yin abubuwa sannan ka wayi gari ka zama to mai hikima amma dai shi wani hadisin da cewa mawqufi ne Imam Al-Albani ya ce hadisi ne dha'ifi wallahu ta'ala a'lam hadathana Qutaiba qala hadathana Ibn Wahab an Amr ibn al-Harith, an Darrat ibn Abi al-Haytham, an Abi Sa'id, an Nabi sallallahu alayhi wa sallam mithluhu. Kwatan kwacin wannan hadisin la halima illa bi atharatin wa la hikima illa bi tajriba. An samu marfu'i amma duk da haka shi ma dai hadisi ne mawdu'i da'ifi, shi ma dai bai inganta ba wallahu ta'ala ala. Amma dai rayuwa ta yau da gobe tana gwada maka sai da jarrabawa ne ake iya ƙwarewa akan al'amura. Allah ya samu dashi. Na? Zamu. Na. Sai ta haddathana Abdullah ibn Muhammad ibn Ibrahim qala haddathana ibn Uliya Aliya ana Abdul Rahman ibn Ishaq an Az-Zuhri an Muhammad ibn Jubayr ibn Mut'am an abihi ibn Mut'im ana abihi ana Abdul Rahman ibn Auf an Nabi sallallahu alayhi wa sallam qala manzon Allah sallallahu alayhi wa sallam ya ce kamar mun shiga cikin wani babi kenan ko na'am babu hilful jahiliya ko babin da yake magana akan kawance irin na jahili an tsallake babi na'am babu man at'ama akhallahu fillahi ko shi ma na tsallake babin sai yace haddathana Sulaiman Abu Rabi qala haddathana Jarir ibn Abdul Hamid al-Layth am Muhammad ibn Nashr am Muhammad ibn al-Hanafiya an Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu qala yace la an ajma'a nafaran min ikhwani ala sa'in aw sa'aini min ta'amin ahabba ilayya min an akhruja ila suqikum fa u'tiqa raqabatan yace in tara yan uwana la an ajma'a nafaran min ikhwani in tara wadansu mutane cikin yan uwana na jini ala sa'in aw sa'aini akan abinci sa'i daya ko sa'i biyu mun san sa'i ko daidai da me yake sa'i na mudannabi hudu ya kai kwano daya shi kwano kusan mudannabi biyar yake da wani abu so ka samu abinci kwano daya da rabi shine sa'an aw sa'aini in ka hada sa'aini bai fi kwano biyu da kwano daya da rabi ba dan ba zai karasa kwano biyu ba min ta'amin na abinci in gayyato mutum tara mutum goma mutum ashirin ɗan uwana a yi mana abinci taliya ce da makaroni ko shinkafa ce ta kwano ɗaya da rabi a yi mata miya mu haɗu mu ci a habba ilayya ya ce na fi son wannan a raina min an akhruja ila suqikum akan in fita kasuwanninku ko cikin taron jama'a fa u'tiqa raqabatan in anta baywa to in ciyar da ɗan uwana a cikin gidana ya fi min alkhairi akan in anta baywa yanta baiwa kusan yana cikin abin da yake ba wa mutum garantin shiga gidan aljanna kuma kafin ka samu bawa ka yanta dukiyar da za a kashe tana da yawa sai ya ce to amma in samu abinci sa'i ɗaya ko sa'i biyu mu haɗu da ɗan uwana mu ci abinci ya fi min alkhairi akan in yanta baiwa shi ma da Imam Al-Albani ya ce da ifi ne to amma me ye hikimar Ali ibn Abi Talib da yake cewa ya ciyar da ɗan uwansa ya fi yanta baiwa kuma sannan me muhalli shahin da Imam Al-Bukhari da an yi tagumi wa alaikum assalam
wala idan ya ciyar wasa da zuci sannan kuma falalar ciyarwar
na'am shi yana kallon ciyarwar ladan ciyarwa kuma musamman na kusa da kai mun wuce hadisi a baya ko wabda abi man ta'ulu ko kuma thummal aqrabu fal aqrab in zaka ciyar kai bajinta ka fara da wanda kake daukan nauyi in ka gama da wanda kake daukan nauyi wanda yake jikinka sannan wanda yake jikin shi sannan wanda yake jikin shi al aqrabu fal aqrab dan haka yana ganin idan yayi kamar da malam sani yace ya sada zumunta kuma akwai ladan ciyarwa a ciki kuma ladan ciyarwa ta dangi dan uwanka ne ka bada amma yanta baiwa wani lokacin ba ma kiriya za ta iya shiga ciki shi yasa yace ahabba ilayya min an akhruja ila suqikum fa utika raqabatan. To wannan yakan zamanto cewa akwai kalubale duk da cewa hadisin da'ifi ne kamar yadda malam Albani ya faɗa, ya zamanto muna saki baya da alkhairin mu ko fificin alkhairin mu a cikin ɗan uwan mu da dangin mu. In kana da wa da yake da bukata ko kana da kane da yake da bukata, kuma karka tafi ana wata gidauniya a Lagos ko a Abuja ka ce ka bada gudunmuwar naira miliyan 20, bai dace ba. Ka tsaya a cikin danginka, ɗan uwanka, makusantanka, ka kashe shi ya fi musu alkhairi. Shi yasa malamai suka ce ko zakka aka fidda, to ɗan uwanka masu bukata na jini su ake so ka fara da su, sannan makwabtanka da suke kewaye da gidajenka su ne abokan rayuwarka. Wannan ko ihu kai da daddare su ne za su kawo gudunmuwa. Wannan su kuma su ne duk bacintar da kai a titi wani daga gefe zai ce aikin banza. Saboda hime abinda kake bajintar hi bai gani ba, bai gani a ƙasa ba. To amma idan kayi ka sada wannan zumunta din, in Allah da wani ko yayi kokarin kushe ka, a nan din za a samu wanda zai baka kariya a ciki. Yasa mutane su ji tsoron Allah, idan Allah ya hore musu su fara da makusanta, sannan su je nesa, sannan su je nesa. Kafin a je biki ka ce za ka gina makaranta ko za ka gina masallaci ko za ka gina kaza, ka yi kokari wanda suke leke da kai ka agaza musu daidai gwargwado. Allah ba da ikon yin abin da ya dace. Babul hil fil jahiliya, babin da yake magana akan kulla kawanci a cikin al'amarin jahiliya. Mun gane kulla kawanci ko? Da ni da kai mu haɗu, ba zan bari a cutar da kai ba, ba za ka bari a cutar da ni ba. In an tsokale ka za a cutar da kai, zan dawo gudunmuwa. In an tsokale ni an fi ƙarfi na za a cutar da ni, zan ka bada gudunmuwa. Abin da ya shafe ni ya shafe ka. Irin wannan ƙawancen akwai shi cikin jahiliya. A cikin musulunci ne manzon Allah ya ce a daina guntun ƙawance kawai sunansa sunan musulunci. Amma Larabawa sun yi kafin musulunci. Yanzu Amerika da ta dawo da zalunci duk ta kulla irin waɗannan ƙawancen, kuma har yanzu tana kulla su. Ba ta tafiya ta yi yaƙi ita kaɗai, saboda ta san akwai matsala. Kafin ta ji yaƙin sai ta ƙulla ƙawanci. Ina ji a kusa-kusa kafin su yaƙi Saddam Hussein lokacin da za a yi yaƙin Gulf a kan George Bush babban. Ina ji duk sai da ya tara ƙasashen duniya suka mara mahi baya, ya yi wannan ƙawancin, sannan aka ji aka yaƙin Gulf na farko. Da za a yi yaƙin Gulf na biyu na Saddam Hussein, still heda America ta sake kulla irin wannan ƙawancin, ta samu goyon bayan ƙasashe, sannan ta je ta yi wannan yaƙi din. Har yanzu akwai ƙungiyoyin wannan na ƙawance kamar irin su ECOWAS ko irin su ƙungiyoyin ECOMOC suke kowane ne, sannan da irin ƙungiyoyin NATO, sojojin NATO da ake faɗa ko ƙasashe ne suka haɗu suka rattaba hannu akan yarjejeniya, kowace ta bada adadin sojojinsu. Duk wanda ya tsokale ki, to waɗannan sojojin za a ɗauka a ce ku je guri kaza ku yi yaƙi. To irin wannan ƙawancen shi ne ake yi, aka yi tun akwai lokacin jahiliya. Musulunci da ya zo sai ya ce a daina mu zamanto dukkanin mu musulmi. Al-muslimu lil-muslimi kal jasadil wahid. Musulmi da musulmi na ko'ina a duniya su zamanto kamar gangan jiki ɗaya ne. Idan ishtaka minhu udhun tada'a lahu sa'irul jasadi bil humma was-sahar. Idan ƙauka ɗaya ta yi ƙara ta samu matsala, to duk sauran jiki ya amsa mashi. Haka annabawan Allah mai da dukkanin musulmin duniya. Amma sai dai yanzu matsalar an riga an huda an rarrage kusan kowa tsayawa yake da kafarsu. Zai wahala ka samu mutum uku masu ra'ayi iri ɗaya. In an taɓa wannan ji nake, ni aka taɓa. In yana matsala ji nake, matsalar shi matsala ta ci. In yana da damuwa ji nake, damuwarsa damuwa ta ci. Abin ya yi matuƙar ƙaranci. Allah ya rufa asiri. To manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko hadisin zai yi magana akan irin wannan ƙawancen na jahiliya. Akwai shi me ya matsayi sa ko me ya kallon da addinin musulunci yake mashi. Shi ne malam yake cewa a cikin hadisin ya ce haddathana Abdullah ibn Muhammad ibn Ibrahim qala haddathana ibn Uliya ana Abdurrahman ibn Ishaq an Zuhri an Muhammad ibn Jubayr ibn Mut'im an abihi ana Abdurrahman ibn Auf an annabi sallallahu alaihi wa sallam qala manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce shahidtu ma'a umumati na halasta tare da baffannina hilfal mutayyibin, wani ƙawance da ake kiransa ƙawancen al-mutayyibin. Za mu ji suwaye al-mutayyibin ɗin, fama ahabba an anfusahu, bana sha'awar a yau in warware wannan kawancan. Wa anna li umuran ni'am, kuma a ce za a bani raquma na alfarma, bana so in warware wancan kawancan ne. A zamanin jahiliya aka yi kawancan, yanzu a musulunci manzo Allah yake bada labari ina karami na halasci irin wancan kawancan, amma bana sha'awar a yau in warware shi a min kyautar jajayen raquma saboda alfarmar da take cikin wannan kawance din. A cikin kakannin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ake kira shi Qusay, kafin ya bar duniya yana da ayaye kamar guda biyar: Abdul Uzza, Abdul Dar, Abdul Manaf da Abdul ibn Qusay. To kafin ya rasu sai ya zamanto duk alfarmar da take gidan da take garin Makka ya danka ta a hannun dan shi da ake kira Abdul Dar, kamar ya karkata dan gware ɗaya daga cikin ƴaƴan shi kenan, ko yana da ayaye guda hudu, amma da ya tashi to duk alfarmar da take garin Makka sai ya ce Abdul Dar tana gidanka. Me alfarmar da take garin Makka? Darun Nadwa. Idan za a yi taro, za a yi meeting, za a yi conference, sai aka ce a je gidan wani, me yake gwadawa? Yana da alfarma ko? Yana da matsayi, zai iya karɓar bakunci ya bada kayan bakunci. To Darun Nadwa sai ya ce tana ƙarƙashinka. Wal hijaba, sannan idan aka zo tara ga watan Dhulhijja, a ina alhazai suke? Ranar tara ga watan Dhulhijja, ba da muke a cikin Dhulhijja muke ba? Tara ga watan Dhulhijja, alhazai suna ina? Suna ina? Suna Arafa. In ka zo da ɗakin Ka'aba, za ka tada kusan ba mutane a Ka'aba, saboda mai duk alhaji yana Arafa. To a ran nan ne ake canja wa menene Ka'aba, ake canja mata rigarta. Da aka wancan suna tsayuwa a Arfa, ita kuma Ka'aba ana canja mata riga a wannan rana din. To canja wannan rigar ba kowa bane yake kawo yadin da za a sa, ba kuma kowa bane yake kama yadin ya ce zai sa, wani gida ne. Sai ce to wannan alfarmar tana gidanta Abdul Dar. Walliwa, idan Larabawa suka haɗu na garin Makka, duk abin da za a yi wanda zai kafa tuta ce ga mu anan, ita tana gidanka. Wasiqaya, ruwan zanzan, har yau ba kowa bane yake zuwa ya matso, akwai gidan da yake kula da shi, still yana gidan Abdul Dar. Warifada, abincin da ake ba mu alhazai idan sun zo garin Makka, za a karɓi kuɗi a gurinsu a yi musu abinci a basu, to amma duka tana gidan Abdul Dar. Kai da tafiya ta yi tafiya, wannan ƴaƴan da jikoki suka ce gaskiya akwai matsala wannan mu shi ke na fahimu da kowace alfarma. Dukomi an tattare an kai gidan mutum ɗin suka ce wala ba zai iyu ba. Wa ba'da zalika na fasahum banu Abdul Manaf, Manaf Manaf suka ce fa kai idan mutunci ne da alfarma da kuɗi da wannan mukuncin gida, dan me za a tattare komai a basu? Wancan abin da aka yi magana ce ta tsafi wani ta zami. Wa tahadafu diddahum, sai suka ce suka kulla kawanci. To kabilan Laraba kusan gida guda tara ne, wannan ya ce yana goyon bayan wannan, wannan ya ce yana goyon bayan wannan, wannan ya ce yana goyon bayan wannan. To ɗaya daga cikin mata sai ta ɗauko wata ƙwarya, an ce turare ne ta sako a ciki, sai ta aika musu ta ce inda gaske kuke ba za ku kwataye baya ba, wannan turaren ya zama tohi ne abin alƙawarin. Kowa sai ya ɗauki hannunsa sai ya luma a cikin wannan turaren ya ce ya rantse da Allah duk abin da za a yi ba zai kwataye wa mutanensa baya ba. Abin da ya ɗauko na turaren a hannunsa sai ya goga a jikin Ka'aba. To wannan atif ɗin turare da aka ɗauko shi ne ake kiransa hilful mutayyibi, kawancan masu turare. Wasu kuma suka ce a jini ne kawai ƙwarya ce suka aje, suka ce to mu ga alama cewa ba za ku gudu ba. Wannan ya yanka hannunsa jini ya zuba, wannan ya yanka jini ya zuba, yadda suka kusan cika ƙwaryar da jininsu, kowa kuma sai ya luma hannunsa ta riga ta ɓaci kenan. In ya ɗauko sai ya goga a cikin Ka'aba ya ce ya rantse da Allah ba gudu ba ja da ba. Su ma ɗaya ɓangaren suka yi irin abin da waɗannan suka yi, suka ce sun rantse da Allah ba gudu ba ja da ba. Kaga kenan Makka ya dai taɓarki, ya dai zamanto ba kowa. In mutum ɗaya ne zai rage to duka alfarmar tana hannunsa, ku dai ba za ku samu ba. Kuma in ma mutum za mu ƙare he mutum ɗaya to duk dai mun ƙare ku he mun kwato waɗannan alfarmar. To da aka ga fa abin ya ɓaci, sai masu hankali daga nan ɓangaren da masu hankali ko dattawa daga nan ɓangaren duka sai suka haɗu suka zauna suka ce to abin da ya fi a samar da mafita. Aka ce to waɗannan alfarmar maimakon ku kwashe ta gaba ɗaya, da kaza da kaza a ba wasu wannan kun ku dauki kaza a zauna lafiya kun yadda amin yadda kun yadda amin yadda to wannan sulhun da dattawan suka yi iyaka haduwar ta su eh a raba dauki kaza mu dauki kaza shine ake kiran sa hilful muqayyibin to sai manzo Allah ya ce to ita wannan tattauna wanda ta samar da wannan matsayar kar ayi yaki yace ina cikin wanda suka yi ta amma rike shi aka yana dan karamin yaro babban sa ne suka yi wannan tattaunawa da sai yace to tunda tattaunawa ce da ta hana azub da jini har yau a cikin musulunci bana sha'awar na warware irin wai irin waɗannan warjejeniya din saboda haka yadda aka yi a jahiliya aka bar gidan wane su ne suke da rijiyar zanza gidan wane su ne za su sawa ka'aba riga gidan wane su ne masu abincin alhazai gidan wane su ne masu rike tuta gidan wane su ne masu kaza har Allah ta hayar kiyama ba zan ruhe wannan alƙawarin ba yana nan akan haka za a tafi da shi haka kuma dan Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar abin har ya bar duniya to wanda yake gwada maka kenan ko a jahiliya idan an yi alƙawari an yi kawance babu barna babu hayaniya a cikin shi to musulunci yana goyen bayan irin wannan alƙawari din idan an yi shi idan akwai kuskure ko a cikin musulunci aka yi to musulunci baya goren bayan irin wannan alƙawari din qala shahidtu ma'a ummati hilfal mutayyibin fama ahabbu ko fama uhibbu an ankusahu bana su warwarehi wa anna li kumara ni'am kuma a ce ina da dabbobi na raquma ko kuma ina da dabbobin ni'ima su ne raquma din kuma shine karshen abinda zamu tsaya akan shi abinda muka faɗa zaman to daidai Allah ya amfane mu da shi wanda ya kasance akwai kuskure Allah ya nuna mana dan mu gyara mu aiki da abinda ya dace din subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka alhamdulillahi rabbil alamin ga tambayoyi wanda ce assalamu alaikum Allah ya taimaki mallan ya kara masa lafiya amin mallan tambayar ita ce menene bambancin maita da tambin baka na'am tambin baka shine abinda musulunci yake kira al-ayn ayn ita ce wata cuta ce Allah yake sawa a idan wanda ya jarraba cikin bayin shi idan Allah ya sa cutar a idan mutum duk abin da ya gani ya bashi sha'awa to sai wannan abin ya lalace shine ake kira al-ayn abin da yafi dacewa da kalmar al-ayn ita ce tambin baka a gurin bahaushe to shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sunnata idan ka ga abin ya burge ka ka ce tabarakallahu ahsanul khaliqin albarkar ubangiji ta isa shine mafi kwarewar masu halitta to koda da cutar a tare da kai ba za ta cutar da abin da ka gani ba in kana da cutar yaro ya fito dagwas dagwas an masa wanka da gidansa ka ce kai ikon Allah masha Allah ka dan dafa kanshi in ya koma gida kawai sai zazzabi kir 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 wata inda ga wannan zazzabi ya tahi da kafa dai a shagidi shikenan in ya fito dai na ba kowa sha'awa in wani ya fito yaro ya tsanga ya aguje kace kai masha Allah wannan sha'awa da ka bashi ba maki kafin ka rufe bakinka sai tuntsira in ga tuntsira wata kili ya kari to shi yasa kana gani da ta baka sha'awa to kace tabarakallahu musamman mutum idan ya gano yana da wannan matsala din sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam guda biyu sun taba yin wanka ɗayan da ya tube abin nan mayafin shi ɗayan yana bayan sa sai ya ga gadan bayan Allah ya masa halitta mai kyau ce inna kariban taba ganin baya mai kyau ba ko agun bace kamar irin wannan kawai mutum sai ya fara karkarwa sai ya fara zazzabi ya fadi magashiya aka kaso wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai me ya faru ne yake cewa shiga kawai abin da ya fanya fada sai ce dan me ɗayan ku zai halaka dan uwan shi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa aka kawo masa ruwa shi wannan mutumin yayi alwala wanda ya faɗi magana kenan aka tara ruwan alwala din ina ji in ban manta ba a riwayar aka sa inda yake daura zanan shi aka juya masa gun aka wanka a cikin wannan ruwan alwala sai aka yayyafa wa wannan mutumin sannan kuma sai mutumin ya tashi sai ya ce to idan ɗayan ku ya ga abu ya bashi sha'awa ya ce wannan tabarakallahu ahsanul khaliqin bahaushe al'adunsa suna da alaka da musulunci suna da alaka da maguzanci so idan ka ga abu ka yaba sai ka ja ce tabarakallah ko tabarakallah tabarakallahu ce yau da gobe har ta bace mashi sai ta zabo ke ce masa sitilan tabarakallah ko to inda ya samu sitilan din ne shine da ban san inda aka samu sitilan din ba amma dai tabarakallah din ita ce tabarakallahu wannan ita ce asalin abinda ake kira al'ain ita ce abinda ake kira kambin baka maita kuma a tsarin musulunci tafi kama da tsafi mutane ne suke zuwa suwa wani dodo alƙawari ko suwa wani aljani alƙawari ko su mai kaza to da wannan za su ke iya tsafi su ke iya kama kurar mutane su ke iya yin kaza har suke tuciya da abin ita maita da aka sani da sunan maita ta kasar Hausa ta fi kama da tsafi kambin baka kuma baiwa ce da Allah yake wanda aka wa baiwar bai ma san yana da wannan baiwa din ba Allah madaukakin sarki ya sa mu dace sannan akwai maita a gurin Bahaushe wanda ba maita bace fatanci ce idan an ga misali gidan suwa ne masha Allah Allah ya musu kyakkyawar halitta dan nan mai tattaunawa da abbatina yake cewa ya ji a cikin wani karatu na Al-Hasan Sa'id Allah ya ji kan shi ya gafarta mashi ya faɗa ce asalin matar Bahaushe akwai irin wannan abu sai ya ce idan an ga gidanku akwai ƴan mata falla falla masu kyau za su auru kuma ƴan samarin ne da za su aura ba su da yawa to sauran mutane sai ga ƴaƴansu su kuma dai sai a hankali sai an lallaba ya sa hadu su yi group ya ce to gidan wance a jefe su da mai sai a ce ai gidan wani ai mayu ne da an ce mayu ne da ka ta aure ya ce a wannan gidan mayu ne hike ne ka dauke gidan wani ai mayu ne ya ku dauke gidan wani mayu ne ya ku dauke amma ya akai suka zama mayi me mai tatta su babu labari in uwansu ne suka yi musu wannan kazafin saboda kar a aure ƴaƴansu a bar ƴaƴansu suna jira saboda Bahaushe na da baya so ƴarsa ta yi kwantai a cikin gida to asalin wannan ita ce take bibiyar gidaje da yawa idan ce maita 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 amma wa suka ci irin cin da ake faɗa na Bahaushe babu tarihin wanda suka ci wa suka wahala wani abu babu wanda suka hana to an musu irin wannan ne dan awa gidajen fenti kuma lokacin ka tsaya kai nazari na hankali ga duk gidan da ake yawa wannan jibai ga Allah ya musu ta baiwa ta musamman to saboda kar a aure su a bar sauran gidan ya su jefe su da irin wannan maita din saboda haka kusan abu uku muke da akwai kenan ko akwai kambin baka wanda yana da akwai a cikin musulunci in kana da akwai tabarakallahu ahsanul khaliqina akwai maita wadda galibin ta tsafi ce ko tura za ka ke ganin ta a cikin fanafinan su to tsafi na Bahaushe da maita ta Bahaushe ita ce tafi kama da ƴan vampire gidan sarauta su suka fi gidan mulki ko ni gida da ya shahara da wani abu ko gidan malamai suna yi ko gidan bokayen su to suna yi to za su yi wani tsafin su da waye randa suke haduwa a shekara za ka ga an zo an zuba jini an yi kaza an zagaye wuta ana mata ihu a mata kirari a bada jini a yi kaza saboda a tsare wannan gidan karbakwar jinin su ya lalace wannan suna ke kiransu ƴan banfa za ga in suna tafiya ya kama mutum mai tasata ma ya kafa hakori a jikin mutum ya zuki jini in ya kasa ya kama ta tabara kowa ya zuke jini ta aje wannan ce tafi kama da baita ta Bahaushe wannan tsafi ce kai tsaye amfani ne da aljannu da bokaye da wasu abubuwa kuma su har kuddo mai ta tasa suke su ce wannan ita ce mai ta so ana gani ana sayanta wani ya ga tarihin sa an ce ba maye bane amma daga baya ya zama maye to duka wannan tsafi ce da wane ne akwai kuma wanda kazafi aka musu ba mayun bane kai an musu ne dan alalatan mutuncin gidansu da martabar su ake ce musu maita kusan abu uku ne Allah ba mu ikin fiya da tantancewa subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin Thank you.